Demokradiya a yau. Cikin shirin ƙarƙashin wuce doka, ƙungiyar ECOWAS ta ɗauki matakin soja kan yaya Jammeh na Gambia, abinda za mu duba kenan cikin shirin. Masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ranar Juma'a da ta shige dakarun ƙasashe da ke ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashe da ke yammacin Afirka, wato ECOWAS, ko sai da yawo a takaice, suka kutsa ƙasar Gambia, amma suka jinkirta ci gaba da aikin su domin baiwa diplomasiya dama ta yi aiki, wadda daga ƙarshe ta shawo kan Yaya Jammeh ya tafi gudun hijira. Wannan ƙungiya tana da hurumin yin haka a dokance. Idan tana da shi, me yasa ita ko kuma takwarorinta suka bar wasu ƙasashe suka fada cikin rigingimu, aka tafka hasarar rayuka masu yawan gaske a duk faɗin nahiyar? Ga Nasarawa da Mailika da Shimfiɗa.
Should this be deemed necessary, ECOWAS intends to seek the endorsement.
Idan hakan ya zama wajibi, kungiyar ECOWAS ta yi niyyar neman hurumi daga Majalisar Sulhu da Tsaro ta kungiyar Afirka don tura sojoji Gambia.
Deploy troops to the Gambia.
Wakilin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ƙungiyar ECOWAS, Muhammad Ibn Chambers, ke magana gabanin tura sojojin ECOWAS zuwa Gambia. Da hakan bai kai ga gwabza yaƙi ba, tun da tsohon shugaba Yaya Jammeh ya sauka daga mulki ya fice daga ƙasar.
Preferred option would probably be for him to allow some space.
Anan Ibn Chambers, wanda tsohon shugaban sakatariyar ECOWAS ne, ya ce Yaya Jammeh na da zaɓin ficewa daga ƙasar na wani lokaci idan hakan ya kawo salama. Wannan da ya nuna Jammeh bayan lamura sun sarara zai iya dawowa Gambia.
That at every step of the way conforms with the constitution of the Gambia.
Haka nan shima ministan wajen Najeriya Geoffrey Onyama ya ce duk aikin da za su yi akan Gambia zai zama bisa martaba tsarin mulkin ƙasar ce ta Afirka ta Yamma. Onyama na magana ne a taron ƙarshe da tawagar shugabannin Afirka ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya suka yi a Abuja. Tambaya a nan, shin akwai wata ƙasa a Afirka da ke da ikon tura sojoji ƙasar 'yar uwarta mai ƴanci don matsa lambar mutunta tsarin mulkin waccan ƙasar?
There's no any statement now because it's only president went to the Gambia and Senegal. Only if you can talk about the Gambia.
Sabon sakataren ECOWAS, Mr. Michael Allen de Souza, kamar yadda jami'in labarun ECOWAS Labero Doksop ya shaida min, ya ce ya tafi Senegal da Gambia, kuma shi kaɗai ne zai iya magana bayan ya dawo daga tafiyar. Ɗaya daga 'yan majalisar dokokin ECOWAS kuma ɗan majalisar wakilan Najeriya, Sadiq Ibrahim, ya amsa wannan tambayar.
To a yanzu haka dai, na doka, mu yadda muke 'yan majalisar ƙasashe na Afirka ta Yamma, ba mu da hurumi wanda za mu ba gwamnatocinmu dama na su kai wasu sojoji zuwa wata ƙasa. Hasali ma dai agreement da ake da shi na wannan Afirka ta Yamma shi ne kowace ƙasa ta rataba hannu kan cewa duk ƙasashe 15 da suke cikin wannan ƙawance na Afirka ta Yamma kowace ƙasa jamhuriya ce. Amma in aka duba abun da zai je ijawo, to in kuna tarayya da mutane saboda Allah, in wata ƙasa na da ƙarfi ko su ƙasashe na da ƙarfi, za su yi taron dangi su ga kan cewa an samu zaman lafiya kowace ƙasa, saboda rashin zaman lafiyar nan ba iya ƙasar ka kawai zai tsaya ba, zai shafi wasu ƙasashe daban.
Masanin siyasa Dr. Abdulrahman Abu Hamisu ya kare matakin na ECOWAS.
To ya kasance dole ne ECOWAS ta shiga, saboda abun da za su kashe a wajen tabbatar da cewa Jammeh ya tafi yafi abun da za su kashe da a ce rikici da tashi kuma an fara kashe-kashe a Gambia.
Yanzu dai za a jira a ga shin Jammeh zai samu mutuntawa rashin neman gurfanar da shugaban kotu, ko dai wata magana za ta bullo daga baya.
Mun nemi sanin dokar da ita kungiyar ECOWAS ta dogara a kanta ta ɗauki wannan mataki na soja. Tambayar da kuma muka yi wa ɗaya daga cikin manyan lauyoyi a Najeriya, Hassan Liman kenan.
ECOWAS sun gine a sanina ko a tunanina da ya duba na gani bisa ga tsari na kashi na 4:58 na shi wannan dokar na ECOWAS. Domin in muka duba a kashi na 4 na wannan dokan, an yi magana akan cewa za a tabbatar da tsari na bin demokratiya a duk ƙasan faɗin yammacin Afirka, wato duk wani memba da take wannan ƙungiyar za a tabbatar da akwai tsarin demokratiya. A kashi na 7 aka ce su shugabanni na ƙasashen yammacin Afirka, wato inda ake ce authority of head of states. A wato a ƙarƙashin kashi na 7 ƙaramin kashi na 2 suna da dama ko suna da iko su ba da umarni ko su ɗau mataki da ya dace ko su amfani da duk abin da suka ga ya dace don tabbatar da raya da magadiya ko kuma tabbatar da an bi dukkan wani abubuwa da aka shimfiɗa a sharuɗan na wannan ƙungiyar ECOWAS. To a nan yaya za a iya tabbatar da tsari na bin demokratiya in aka samu shugaba inda aka yi zaɓe ya ce ba zai bar kan mulkinsa ba, alhali shi ɗin nan an yi zaɓe an kauna shi ko an kada shi bisa ga a doka, to a nan shi ne ƙungiyar ECOWAS za ta ɗau mataki ga sojoji su ce a je a kauda wannan shugaban. Amma ba ana nufin a nan shugaba da kawai yana zaune babu wani abin da ya yi na saba wa ƙa'ida da demokradiyya ko kuma ya ɗauki mataki na cire ko wani ya kawo ɗauki mataki na cire wani shugaba bisa ga ƙarfin soja, to a nan ƙungiya ta ECOWAS dole ba za ta yi da wannan ba. Amma gashi nan a Gambia an yi zaɓe bisa ga tsari na zaɓe, an tabbatar da cewa an yi zaɓen nan lami lafiya, an gama wannan zaɓen sai aka tarar shugaban ya ce bai duba, to a nan an ɗauki mataki ne saboda a kauda abin da ake dubi abin da zai kawo zuba da jini.
Shin wannan mataki da suka ɗauka bai yi karo da wani sashe na sharuɗa ko kuma dokokin kafa ƙungiyar haɗakan ƙasashen Afirka ba da ya haramtawa wasu ƙasashe ko wata ƙasa yin shishigi cikin harkokin cikin gida na wata ƙasa?
Hadi sabo wannan bai yi karo da wani kashi a cikin wannan dokan ba, domin in muka tafi kashi na 58 na tsarin wannan dokoki ta ECOWAS za a ga cewa ita ƙungiyar ne za ta tabbatar da an samu zaman lafiya a wannan ƙungiyar, wato abin da ake ce regional security. To kuwa duk wani abin da zai jawo da zai tada hankali ko zai tada zaune tsaye ko zai kai ga za a zubar da jini, to ƙungiyar yammacin Afirka dole ta ɗauki mataki ta tabbatar ba a samu wannan zubar da jinin ba. Kamar da nake ba da misali a da farko a shekaru da ya wuce ƙarshe shekara na 2010 an samu maskila irin wannan a ƙasar Cote d'Ivoire inda aka yi zaɓe shugaban ƙasar a lokacin Laurent Gbagbo ya ce shi ba zai bar ƙaragar mulki ba ya baiwa Alhassan Ouattara wanda ya samu zaɓen ya ce ba zai bari ba. To bisa ga saninmu ne bisa ga tarihi an yi ta yaƙi aka yi ta ɗauki ba daɗi ƙungiyar ECOWAS ko ƙungiyar AU ba ta ɗauki mataki ba, daga ƙarshe sanda aka zubar da jini aka kashe rayuka da yawa kafin aka yi ƙoƙari aka samu shawakan wannan miskin hajji samu. To ita ƙungiyar ECOWAS a nan ta ɗauki mataki ne ka tabbatar ba zubar da jini ba bayan komai ba a nan
me yasa alal misali kungiyar haɗakan ƙasashen Afirka ba ta yi wani abu kan Cote d'Ivoire banda ma Cote d'Ivoire? Misali gashi yanzu haka ana yin haka a Burundi ko nake kyauta zato a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo akwai wannan matsala. Laurent Kabila wa'adinsa ya ƙare ya an hukumar zaɓe ta kasa yin zaɓe yanzu dai ana kokari a fito da wani tsari. Me yasa ita kungiyar haɗakan ƙasashen Afirka ba za ta iya ɗaukan matakin shigen abin da ita ECOWAS ta ɗauka ba?
To a nan Haji Sabo a ƙasar Gambia abin mamaki kuma abin farin ciki duka ƙasashe da suke cikin kungiyar African Union ko Africa na tsarin kungiyar Africa gaba ɗaya sun amince a ɗauki mataki akan Gambia. Amma abin bakin ciki kamar da ka faɗi a wayannan sauran ƙasashen su kansu ƙungiyar AU ba su ɗauki mataki ba, to a nan za a ce kamar da ka faɗi sun wani abu ne suka ɗauke ta ta siyasa. Amma ya danganci nan muka sare za mu koma siyasa amma kuma za mu bi shi bisa da doka. Ƙungiya ta yammaci Afirka ita sanda ta ɗauki mataki ta nuna shugabanci a nan ƙasar yammacin Afirka musamman mataki da shugaban ƙasar Najeriya shugaba mai girma Muhammadu Buhari wanda bisa ga ya jawo hankalin sauran shugaban na yammacin Afirka gaba ɗaya su aka samu haɗin kai gare su, to shi ne aka samu wannan biyan bukata.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai kuma makon saboda yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri.
kamar na madadin Nasira da Muyeli Kaya da lauya Hassan Liman da kuma masu daidaita sauti Cibahiro Diodone da Solomon Abo anan ni sahabo Imam Ali Zandaka ta in sallama da ku mu zama lafiya.